Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan asari, da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel, tare nake da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku a dai wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 10 ga watan Satumba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Murtala da kanan labarai.
To, Sarfil, wata girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 3.9 ta girgiza yan ƙasar Morocco a yau Lahadi, yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da gano waɗanda ke da rai a cikin baragozai. Shugabannin ƙasashen ƙungiyar G20 sun yi gaisuwar girmamawa ga Mahatma Gandhi a yau Lahadi, wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen ƴantar da Indiya daga mulkin Burtaniya. Rasha ta harba jirage maras matuƙa kusan 3 a birnin Kiev, babban birnin ƙasar Ukraine, a yau Lahadi.
To, Allah ya kyauta, kanin labaran duniya kenan. Cikin shirin za a ji cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun zargi Faransa da shirye-shiryen kai mata hari.
Ta ce daga ranar 1 ga watannin na Satumba, wasu jirage biyu na jigilar sojan Faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a Côte d'Ivoire da zumar ƙarfafa matakin da ta sa gaba.
Haka kuma za a ji cewa kungiyar gwamnonin Arewa maso gabas sun gudanar da wani taro a Maiduguri, tare da sanar da abin da ke damun yankin.
Kungiyar ta ce babban abin da ke damunta shine batun matsalan yan fashin daji da kuma ya tashi da wasu sassan Najeriya zuwa Arewa maso gabacin Najeriya.
Daga nan za mu leƙa ƙasar Ghana, inda majalisar dokokin ƙasar ta amince dokar haramta zargin maita a ƙasar. Sai kuma shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To, amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin, ga kuma labaran duniyar. Wata girgizar ƙasa mai ƙarfin ma'aunin 3.9 ta girgiza yan ƙasar Morocco a yau Lahadi, yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin baragozai a cikin garuruwa sakamakon mummunar girgizar ƙasar da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 2,000 a daren Juma'ar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 ta shafi mutane kusan 3,000, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi a cikin ƙarni. Ayyukan ceto suna tafiyar hawainiya, kuma wasu 'yan ƙasar Morocco na ƙorafi a kafafen sada zumunta cewa gwamnatin ƙasar ta ki ba da dama ga ƙarin ma'aikatan ceto da su shiga ƙasar domin taimakawa. Makwabta na ci gaba da neman mutanen da suka makale a cikin baragozai da suka gangaro daga tsaunukan Atlas, inda gidajen laka da na siminti da ma na duwatsu suka ruguje. Saurayin masallatai sun kakkare, haka kuma tsohon birnin Marrakesh mai daɗaɗɗen tarihi ya lalace. Girgizar ƙasar ta ranar Juma'a ta tarwatsa gidajen da aka gina da ba za su iya jurewa yanayin ba, lamarin da ya sa mutane suka makale a cikin karikice, wasu kuma suka fice daga gidajensu a cikin fargaba. Shugabannin ƙasashen ƙungiyar G20 sun kai gaisuwar girmamawa ga Mahatma Gandhi a yau Lahadi a cibiyar tunawa da Rajghat da ke Delhi, wadda aka sadaukar ga Gandhi, wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen ƴantar da Indiya daga mulkin Burtaniya. Shugabannin ƙasashen duniya da ke halartar babban taron G20 na bana na tsawon kwanaki 2 a Indiya sun cimma matsaya jiya sabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yarjejeniyar ta jiya sabar dangane da rikicin ta zo da sassauci fiye da wadda aka gudanar a taron shekarar da ta gabata. A bara, ƙungiyar ta G20 ta yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, tare da kira ga Rasha da ta janye daga dakarunta. A bara, wato sai dai wannan shekara, matsayar ƙungiyar na tattare da ƙarancin Allah wadai da ci gaban kasancewar Rasha a Ukraine. Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya zargi Premier ƙasar China da yin kutse a demokuraɗiyyar Burtaniya, wanda ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta ruwaito cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin ƙasar a farkon wannan shekara bisa zarginsa da yi wa Beijing leƙen asiri. Sunak ya ce ya taɓo batun tare da Premier Li Qiang a lokacin da su biyun suka haɗu a babban taron ƙungiyar G20 a Indiya a yau Lahadi, ya ce kuma ya bayyana matuƙar damuwarsa. Rundunar 'yan sandan birnin London ta tabbatar da cewa an kama wani mutum mai shekaru 20 da kuma wani mai shekaru 30 a watan Maris a ƙarƙashin dokar sirrin gwamnati. To, sai dai ba a kai ga tuhumar ko ɗaya daga cikinsu ba. jaridar Sunday Times ta ruwaito cewa matashin mai bincike ne na majalisar dokoki wanda ya aiki tare da manyan 'yan majalisa daga jam'iyyar masu ra'ayin 'yan mazan jiya mai mulki.
To nan ba da jimawa Murtala zai sake damana da ƙarshen labaran duniyar. Amma kafin nan sojojin juyin mulkin jamhuriyar Nijar sun zargi ƙasar Faransa da fara shirye-shiryen kai farmaki a ƙasar da haɗin gwiwar ƙungiyar CDAO. Kamar yadda suka ƙudiri aniyayi a baya da nufin mayar da hamɓararren shugaban ƙasa Muhammad Babasungan kujerarsa. Kawai yanzu Faransa bata maida martani ba yayin da 'yan Nijar suka fara bayyana zulumi akan wannan sabon al'amari. Wakilin muryar Amurka a mai Sulaimani Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da majalisar CNSP ta bayar a kafar talabijin mallakar gwamnati a tsakiyar daren Asabar 9 ga watan Satumba, wacce kakakinta Colonel Major Abdulrahman Ahmadu ya gabatar, ta ce daga ranar 1 ga watannin na Satumba wasu jirage biyu na jigilar sojan Faransa haɗe da wani kurman jirgi sun sauka a Cote d'Ivoire da zammar ƙarfafa matakin da ta sa gaba. Sannan an girke wasu jirage masu sufkar angulu da motocin soja masu silke akalla 40 a garuruwan Kandi da Malanville na jamhuriyar Benin. Sai kuma a ranar 7 ga watan Satumba wani jirgin sojan ruwan Faransa ya isa Cotonou dauke da dakaru da kayan aiki. Haka kuma sanarwar ta ce jiragen dakon kaya samfarin kargo dauke da lodin kayan yaki sun yi ta kai da kawo akalla sau 100 a kasashen Senegal, Cote d'Ivoire da Benin, inda suka jibge kayayyakin da suka zo da su. Majalisar CNSP da gwamnatin rikon kwariya sun yi turda abinda suka kira manakisa da ke hangen katse hanzarin 'yan kasa a fafutukar da suka sa gaba don ganin Faransa ta kwashe sojojinta daga wannan kasa. Gaggauta ɗaukar matakai domin zama cikin shirin ta kwana ita ce hanya mafi ala a yanayin da ake ciki a yau, in ji shugaban gamayyar ƙungiyar fararen fula na Rezo Esperance Muhammad Bashir.
Kowa ya kamata ya dan mai damara don saboda yanzu hone yakin za ya farawa. Kenan ya kamata ƙasar Nijar yanzu ta ɗauki duk ƙwararren matakai kuma ta kirawo duka ƙasashe da take ƙawance da su wanda suka yarda su goya mata baya. Ƙasar Nijar ƙasa ce mai incin kanta, ta ce ba ta san shi wannan ambasada ite ya tahi, kuma ta ce dakarun ƙasar Faransa su yi ƙoƙari su yi gaba.
Shugaban ƙungiyar matasa ta Mojen Siraji Isa, wanda ya jaddada adawarsa da dukkan wani yunkurin amfani da ƙarfin soja a ƙoƙarin warware dambarwar siyasar da ta biyo bayan juyin mulkin 26 ga watan Yuli, na cewa idan aka hankalci bayanan wannan sanarwa za a fahimci cewa tura ta kai bango a wannan rikici na tsakanin hukumomin Nijar da ƙasar Faransa.
Hakika abin ya tayar muna hankali, yana nuna alamun cewa sun firgita kwarai, hankalinsu ya tashi. Labari ne mai bada tsoro, labari ne wanda mun yi tirda Allah waddai da shi. Sannan kuma muna kira ga shuwagabanni da ƙasashe wanda ke niyyar kawo farmaki da su daina, muna kira da a koma ƙarƙashin tabul na shawara na a tattauna a samu hanya wadda za a fitar wannan ƙasa wannan badakala ta hanya ta diplomasiya, saboda kawo farmaki abu ne wanda yake da haɗari kwarai.
Sanarwar ta ƙara da cewa an yi wata ganawa a Damagaram a ranar 1 ga watan Satumba a tsakanin hafsan hafsoshin Nijar da kwamandan rundunar Faransa a yankin Sahel don tantauna tsarin ayyukan kwashe dakarun Faransa daga wannan ƙasa. Amma kuma kawo yanzu ba abin da aka yi game da wannan aiki, lamarin da ke fayyace rashin gaskiyar da ke tattare da wannan kuduri wanda a zahiri ba na rundunar mayakan Faransa bane, haka kuma ba na gwamnatin kasar bane. Majalisar ta CNSP ta tabbatar da cewa dakarun Nijar za su yi tsayin daka don kare martabar kasar da aka gada iyaye da kakanni, saboda haka ta buƙaci al'umma ta ci gaba da jajircewa don cimma nasara a wannan fafutuka ta nuna yauci. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To a gaida Sulaimani Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Murtala ya damana da ƙarshen labaran duniyar.
Shugaban Amurka Joe Biden ya buɗe wata 'yar gajeriyar ziyara a ƙasar Vietnam, inda ya shaidawa shugabanninta cewa ƙasashen su na da damar fasalta yanke Indo-Pacific na tsawon shekaru da dama masu zuwa. Biden ya shaidawa babban sakatare na Vietnam cewa ƙasashen su abokan hulɗa ne masu muhimmanci a cikin abin da yake ganin lokaci ne mai muhimmanci. Sakatare General Nguyen Phu Trong ya amince cewa suna da kyakkyawar dama domin faɗaɗa dangantakar su. Vietnam tana ɗaga darajar Amurka zuwa matsayin cikakkiyar abokiyar hulɗa, to amma Washington na matsayi ɗaya da China da Russia. An yi wa bayanin kyakkyawan marhabin a Vietnam a yau Lahadi ta hanyar wani ƙayataccen biki a wajen fadar shugaban ƙasar. A ƙarshe, Rasha ta harba jirage maras matuƙa kusan guda uku a birnin Kyiv, babban birnin ƙasar Ukraine, a yau Lahadi. Harin da aka kai da sanyin safiya ya ɗauki kimanin sa'o'i biyu, inda tarkace suka mamaye birnin. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a yau Lahadi yankin Pskov na Rasha kusa da kan iyakar Estonia ya shirya sintirin tsaro na sa kai domin kawo ƙarshen hare-haren da jiragen sama maras matuƙa suke kaiwa sansanin Kresti. Ma'aikatar ta ce saboda ƙarancin jirage maras matuƙi na quadcopter, kusan ba shakka an kaddamar da hare-hare a Kresti daga Rasha. Mai yiwuwa kuma 'yan sintiri na sa kai za su kasance wata garkuwa, a cewar ma'aikatar. Amfani da masu aikin sa kai ya nuna cewa akwai yiwuwar karancin jami'an tsaro da aka horar da su a cikin Rasha, in ji ma'aikatar. Shugaban hukumar leƙen asirin Ukraine Kirilo Bundavo ya faɗa a jiya Asabar cewa za a ci gaba da kai farmaki kan sojojin ƙasar Ukraine a cikin watanni masu zuwa, ba tare da la'akari da rashin kyawun yanayi ba, lokacin da zai wuya a iya aiwatar da yaƙi.
Murtala Faruk Sanyi ne ke karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Ƙungiyar gwamnonin Arewa maso gabas guda shida sun gudanar da wani taro na takwas a garin Maiduguri don tattauna matsalolin da ke addabar yankin da neman hanyoyin da za a bi don warware magance ko magance matsalolin. Wakilin Haruna Dauda biyu na ɗauke da wannan rahoton.
Ƙungiyar gwamnonin shida Arewa maso gabacin Najeriya guda shida sun gudanar da taro karo na takwas a garin Maiduguri inda suka tattauna matsalolin da ke addabansu da kuma hanyoyin da za a bi don magance wannan matsalolin. Ƙungiyar ta ce babban abin da ke damunta shine batun matsalan 'yan fashin daji da kuma ya tashi daga wasu sassan Najeriya zuwa Arewa maso gabacin Najeriya. Ƙungiyar ta bayyana haka ne a wata sanarwa da daftar na bayanin bayan taro. Kuma gwamnan jihar Adamawa Alhaji Ahmadu Fintiri ya karanta manema labarai a daren jiya.
A new dimension of growing banditry is added to worsen the security situation in the sub-region. Bandits are now moving towards the northeast.
Yace batun yan fashin daji ya kara ta'azzara batun matsalan tsaro a yankin, kuma wannan ya zo ne sakamakon irin cin musu da sojoji suke yi. Yasa wannan barayin dajin suna zuwa bangaren shiyar Arewa maso gabacin Najeriya, kuma an bi samun irin waɗannan matsalolin a jihar Bauchi da Gombe da kuma jihar Taraba.
The case is becoming worse in Bauchi, Gombe and Taraba. Forum calls on the federal government to urgently intervene to address the issue.
Don haka wannan kungiya na gwamnoni na kira ga gwamnatin tarayya da shigo don magance wannan matsala.
The forum is aware that some traditional rulers and other local authorities are conniving with the bandits, giving them shelter and cover to commit crimes within the sub-region.
Sanarwar ya kara da cewa sun samu labarin cewa akwai wasu daga cikin sarakunan gargajiya da suke ba waɗannan barayin daji mafaka ko kuma su taimaka musu don su aikata ta'addanci a yankin.
Forum unanimously resolved to decisively deal with any traditional ruler or community leader that is found to be harboring or conniving with the bandits.
Sarabon ya kara da cewa za su ɗauki matakin hukuntawa ga duk wani basu rashin gargajiya da hannun cikin wannan aika-aika na ɓoye irin waɗannan barayin daji. Suka ce akwai kuma matsalar da aka fara fuskanta na turo ma'adanan ƙasa ba bisa ƙa'ida ba.
The link between mining activities and insecurity.
Suka ce kamar yin da aka zanni batun matsalar rashin tsaro da kuma turo ma'adanan ƙasa shi ma wani matsala ne babba. Ƙungiyar ta ce batun sauyin yanayi na daga cikin ababen da ke damun su.
The issue of flooding that had affected the state is leading to destruction of properties and loss of livelihood.
Kuma batun matsalan ambaliyar ruwa da aka samu ya ɓullata gidaje da gonaki da dama, kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara wahalhalu a cikin jama'a. Don haka akwai buƙatar dakatar da batun sare itatuwa barkatai.
The roads from Enugu to Maiduguri is in deplorable state. Equally worse is the railway from Enugu up to Maiduguri. Is calling on the federal government to look into the situation, consider the reconstruction of this basic infrastructure along
Enugu Maiduguri. Kuma nuna damuwarsa game da lalacewar manyan hanyoyi da kuma layin dogo, musamman ma hanyar da tashi daga Maiduguri zuwa Enugu, mafi muni ma hanyar jirgi da ya tashi daga Maiduguri zuwa Enugu. Don haka suka kira ga gwamnatin tarayya da su sa hannu don gyara waɗannan hanyoyi da ma hanyar jirgin ƙasan. Taron da ya samu halartar gwamnoni guda hudu da shirya Arewa maso gabacin Najeriya, kamala mai masaukin baƙin wato shugaban gwamnonin shiya Arewa maso gabacin Najeriya, Prof.
Profesor Babagan Umar Azulum na jihar Borno, Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu. Majalisar Dokokin Kasar Ghana ta yunkuri wajen samar da dokar haramta zargin maita tare da rufe sansanonin da ake tsare mayu a Ghana. Matakin na zuwa ne bayan kashe wata tsohuwa mai shekaru 92 da aka yi a shekarar 2020 sakamakon zargin maita a wani ƙauye da ke jihar Savannah ƙasar ta Ghana. Abinda ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adam suka koka akai. Wakilin Hamza Adam na ɗauke da wannan rahoton.
Goman mata kenan suna wake-waken gargajiya a ɗaya daga cikin sansanonin da ake tsare da mayu a Ghana, wato Ngani Witch Camp da ke jihar Arewa mai nisan kasar. Owuni wata tsohuwa ce da ta gudo ta zo sansanin sabida fargabar kada a kashe ta, ta faɗa wa muryar Amurka cewa, na shafe shekaru 5 a nan kuma ba ni da karfi da zan yi wani aiki, a don haka ina dogaro ne akan kyaututtukan da ake bamu a nan wajen ciyar da kaina. An tabbatar da cewa ni ba maiya ba ce, amma ina fargabar komawa gida sabida kada a kashe ni, a don haka na saura cikin wannan sansanin. Ina da ƴaƴa kuma tsare ni a nan ya raba ni da su. Wani rahoton da wata kungiyar zaman kanta mai fafatukan kare haƙoƙin bil'adam musamman mata a Ghana, Songtaba, ta fitar ya nuna cewa kashi 66.5 cikin 100 mutanen da ake tsare da su a sansanonin mayu a Ghana zaurawa ne da mazajensu suka rasu. Rahoton ya kuma ƙara da cewa kashi 97 cikin 100 suna fama da matsalan kuncin rayuwa, abinda ya saba wa dokan kare haƙoƙin bil'adam na ƙasa da ƙasa. To sai dai a wani bangare na neman kawar da wannan matsala na cin zarafin waɗanda ake zarga da maita, Majalisar Dokokin Ƙasar Ghana ta yunkura wajen samar da dokar da za ta hukunta masu zargin maita tare da rufe sansanonin da ake tsare da su. Francis Xavier Susu, wakilin majalisa da ya jagoranci gabatar da kuɗirin dokar, ya ce,
when you are accused as a witch,
bisa al'adan wasu kauyuka a jihohin Arewa mai nisan ƙasar Ghana, da an zargi wani da maita, to za a iya kashe shi. Shekaru da suka gabata, kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama na ciki da wajen ƙasar Ghana har da ma majalisar dukkin duniya sun yi yunkurin shawo kan wannan matsala ta zargin maita, amma ya ci tura. Ina ganin a matsayinmu na jagorori ya kamata mu shirya mu kai mutane wurin da ya dace, ko da ma ba sa son haka. Wasu kungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama sun yi marhaba da wannan yunkuri na majalisar dattawan ƙasar. Genevieve Partington, daraktar kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukan kare haƙoƙin bil'adama ta Amnesty International, ta bayyana gamsuwar ta bisa wannan mataki da majalisar dattawan ƙasar Ghana ta ɗauka, inda take cewa a yanzu duk wanda za a samu da laifin cin zarafin wani ta hanyar kai masa farmaki ko kuma zarginsa da maita zai iya fuskantar hukuncin daurin shekaru 5 a gidan kasu. A don haka wannan abu ne mai muhimmanci sosai.
You can go to jail for a period of up to 5 years. I think this is something very important.
Ita ko daraktar kungiyar kare haƙoƙin bil'adam ta ƙasar Ghana, Songtaba Lamnatu Adam, ta ƙara da nata murya, inda take cewa, a matsayinmu na masu aikin kare haƙoƙin bil'adam musamman mata da aka maida su saniyan ware saboda zargin maita kuma suka sinci kansu cikin mawuyacin hali, muna farin ciki sosai bisa wannan yunkuri na majalisar dattawan ƙasar Ghana. A shekarar 2014 ne gwamnatin Ghana ta yi nasarar rufe ɗaya daga cikin sansanonin mayu da ya kai 6 a ƙasar, halin yanzu dai saura 5. Masharhanta na ganin wannan yunkurin zai taimaka wajen rufe saura 5 tare da kawo ƙarshen wannan matsala ta zargin maita a Ghana. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi.
To Allah kyauta a gaida Hamza Adam. Wannan shirin na zo muku ne ga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya samu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a zuwa shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. To yanzu a nan Washington DC agogo na cewa karfe 11:19 na safe. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Social media duniyar matasa, miya da alkhairi karmi ya da zamba.
Masu sauraro, sallama a gare ku da fata na cikin koshin lafiya. Halima Abdullahi ce ke muku lalle, marhaban cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo, tun da ke tabo duk batutuwa da suka jibanci mu'amalar matasa da kafofin na yanar gizo.
Maza da yan mata kan ku zan yi jasa, har da matan da dan baba.
Madalla, a cikin shirin na wannan lokaci zamu taba batun kudin Elon Musk da ke ci gaba da jawo cece-kuce a dandalin Twitter da ma wasu kafofin sada zumunta kamar su Instagram da Facebook. Tun lokacin da attajirin dan kasuwa Elon Musk ya mallaki dandalin Twitter ne ya fara daukan matakai na nuna kamfanin ya koma na kasuwanci da zai daga samun riba. Sabbin tsare-tsaren na kamfanin Twitter dai sun baiwa masu amfani damar wallafa ababe don inganta haɗin gwiwar mabiya da kirkirar sabbin hanyoyin samun kuɗaɗen shiga. Sai dai al'amarin ya fara rikicewa zuwa ga matasa na wallafa abubuwa da ka iya lalata tarbiyya tun zira al'umma akan batutuwa kamar addini, kabila, yanki, jinsi, launin fata da dai sauransu. Lamarin da aka fara kwatanta yanayin amfani da damar a matsayin wani abin damuwa.
Sunana Mukhtar Modibo, na aiki da wata kungiya da ake ce Follow the Money. Gaskiya wannan lokaci da muka samu kanmu wani abu ne wanda gaba daya ya zama abun tashin hankali, wanda wani manhaja ne ke bada dan kuɗi don impression sai zama na mutane dai haka suna sa wa'ansu abubuwa wanda bai dace ba. Tsakani da Allah, ina ji ya kamata mu matasa kuma ko mutane masu using wannan social media mu gane cewa yana da wani implication wanda anan gaba za a zo a nuna ma ƴaƴanka ko jikokinka a ce ga abin da kai, kuma babu abun da ya wuce wannan bata sunan gidanku. So ba matasa kadai bane suke yin wannan abubuwa da ake, kuma ba a Najeriya ko a Afrika, ina ji abu ne da ya shafi duniya gaba daya wanda kadan daga cikin mutane sun fara, kuma za a iya samun wayansu ma su ci gaba in suka ga mutane suna samun wannan kuɗin. So a takaice abinda zan iya cewa kowa yana da aikin da zai yi akan irin wannan abubuwan. Abinda yake kawo ƙarin wannan abubuwan lack of leadership, akwai kuma talauci da yunwa da mutane suna ganin irin wannan abubuwan duka kuɗi ne wanda za a baka a kyauta. So kar ka zama mai batawa, ka zama mai gyarawa. Kuma yara suna hawa kan wannan abun wanda basu kai munzalin kansu ba su shekara 18 kuma ka yi contributing a bacin rayuwarsu. Amma ina ganin gwamnati ya kamata ta duba halin da mutane suke ciki, a nema abin da zai sanya ya wannan wahala da ake da shi. Kuma muna da National Orientation Agency a Nigeria, a samu yanda za a yi a wayar da kan jama'a don jama'a su san abin da suke yi. Allah samu dace.
Kwararriya a sha'anin amfani da kafofin sada zumunta Faiza Nasir JR ta ce
maganar kuɗin Elon Musk, the issue at hand yanzu shi ne matasa, musamman waɗanda ba su da abin yi, sun samu madafa ne yanzu wanda za su riƙa yin abubuwa da ya kamata da kuma wanda bai kamata ba. Wanda ya kamata in the sense that cewa matasa sun san hanyar da za su bi don gurin yada abubuwan da zai kawo ci gaba ko kuma kawo wata maslaha ga wani abu, wato solutions kenan. Sannan akwai kuma matasa waɗanda su kuma dai ba su ƙarawa komai, sai dai su lalata. Sannan kuma ita wannan kafa da ta kawo wannan development din, ya kamata a ce ta yi censoring duk wani abin da bai kamata ba kan jinsi ko addini ko kuma bangaren yanda mutum ya fito. So ya kamata a ce matasa su yi la'akari da abin da zai iya jawo musu matsala, just because kawai mutane suna so su generate a followership activity saboda wannan kuɗi da za su samu. Akwai wasu hanyoyi da za ka yi ka samu kuɗin shiga, ba idan aka biye ma irin wannan avenue din da mutane za su samu suna sharing din abin da suka ga dama, ba za a samu control na abin da mutane za su yi sharing da sauransu ba. So ya kamata a ce kafin a fitar da wannan abin akwai rules and regulations na wannan activity din da mutane za su nemi su yi don su generate din followership din su samu wannan kuɗin.
Shi ma abin Basir Musa Kabir ya danganta batun kuɗin Elon da abin da ya dade yana faruwa a dangaren YouTube.
Wani abu da yake faruwa a Twitter na kuɗin Elon Musk abu ne yake faruwa already a YouTube. In kika search misali Hausawa suna kirkirar abubuwa da yake ba daidai ba, wanda ya saba addinin mu da al'adun mu kawai saboda channel din su ya zama ya samu kuɗi. So gaskiya wannan abu shine yazo Twitter kuma zai ƙara lalata al'umma kwarai da gaske saboda neman kuɗi.
Gaskiya a gani na hanyar samun mafitan shine mutanen mu su fahimci cewa a yayin da ka ilmantar da mutane, in ya zamto kowa da kowa abin da yake samarwa din kenan, so zaka samu impressions din da views da at least ka amfani da al'umma kuma ka samu abin da kake so a ƙarshe.
A wani bangare kuwa Malam Muhammad Ishaku Gani ya ce ce kudin Elon ba gara basa kawai bane, kuma ya kamata matasa su karanci manufar Elon Musk don gudan abin da kaji ya dawo.
Shi harkar rayuwa ana yi ne da hankali, kuma komai yana da lokacin sa. Turawa suka ce there is no hurry in life, wato matasa su gane akan cewa shi Elon Musk is an entrepreneur. Kudi yake nema, ya za a yi ya samu ya ci burin sa. The only way he can now increase his revenue shine ya fitar da wannan formula din na wannan impression din. So mutane kuma especially matasa mu sun doka kamar wani awuf ne haka, wanda zaka samu kudin nan just overnight. Don idan an zo na duba an gani baya da za a yi overnight, you just make it like that. So you have to follow wannan proper ways din ka hau ladder din kafin ka samu kai achieving din mandate din ka. And ina so in yi koshinin din matasa mu, kada mutum ya dauki kudi kamar wani abin wanda zai sa ya bata rayuwansa, ya bata lokacinsa. If care is not taken at the end of the day, bai samu kudin ba. Kowa ya sani akan cewa wata rana shi zai zama uba ko ta zama uwa. Saboda haka yin wayansu abubuwa don saboda ka samu kudi bai dace ba. A zaman ka na musulmi, zaman ka na human being ma, bai kamata mutum yana behaving like abba ba. Don because su matasa they are our future leaders, wata rana su ne za su replace namu. Ya kamata shi matashi yayi making sure akan cewa ya kawo sanity a cikin rayuwarsa, don saboda social media is taking record of all the things that you do. So it has its consequences wannan social media din nan.
Tsarin biyan kuɗi don samun tantancewar blue tick dai na ba wa masu amfani da Twitter damar cajin mabiyan su farashin samun ababen da suke wallafawa a kowane wata, kuma da zarar an biya masu biyan kuɗin subscription na samun wani kaso daga ciki. To masu sauraro gabaki ɗaya kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin ma'aikata da mahukuntan murya Amurka, ni Halima Abdullahi ke mana fatan alkhairi. Mu kasance cikin koshin lafiya. Bi salam.
To madalla a gaida Halima Abdurrauf. To kafin mu karkare shirin yanzu kuma sai labarai amma a takeice.
To a takeice, wata girgizar kasa mai karfin ma'aunin 3.9 ta girgiza yan kasar Morocco a yau Lahadi, yayin da ma'aikatan ceto suke aikin gano waɗanda ke da rai a cikin baragwazai a cikin garuruwa, sakamakon mummunar girgizar ƙasa da ta yi sanadiyar mutuwar sama da mutane 2000 a daren Juma'ar da ta gabata. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kiyasin cewa girgizar ƙasar mai ƙarfin 6.8 ta shafi mutane 3000, wadda ita ce girgizar ƙasa mafi ƙarfi a cikin ƙarni. Shugabannin ƙasashen ƙungiyar G20 sun yi gaisuwar girmamawa ga Mahatma Gandhi a yau Lahadi a cibiyar tunawa da Rajghat da ke Delhi, wadda aka sadaukar Gandhi, wanda ya yi gwagwarmayar da ba ta tashi hankali ba wajen ‘yantar da India daga mulkin Burtaniya. Shugabannin kasashen duniya da ke halartar babban taron na G20 na bana na tsawon kwanaki 2 a India sun cimma matsaya a jiya Asabar kan wata yarjejeniyar haɗin gwiwa kan mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Prime Minister Burtaniya Rishi Sunak ya zargi Premier kasar China da yin kutse a demokradiyyar Burtaniya, wanda ya ce ba za a lamincewa ba. Hakan na zuwa ne bayan wata jarida ta ruwaito cewa an kama wani mai bincike a majalisar dokokin kasar a farkon wannan shekara bisa zarginsa da yi wa Beijing leƙen asiri. Shugaban Amurka Joe Biden ya buɗa wata gajeriyar ziyara a kasar Vietnam, inda ya shaidawa shugabanninta cewa kasashen su na da damar fasalta yankin Indo-Pacific na tsawon shekaru da dama masu zuwa. Biden ya shaidawa babban sakatare na Vietnam cewa kasashen su abokan hulɗa ne masu muhimmanci a cikin abin da yake gani lokaci ne mai muhimmanci. Rasha ta harba jirage maras matuƙa kusan guda uku a birnin Kyiv, babban birnin kasar Ukraine, a yau Lahadi. Harin da aka kai da sanyin safiya ya ɗauki kimanin sa'o'i 2, inda tarkace suka mamaye birnin. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaron Burtaniya ta ce a yau Lahadi yankin Poskov na Rasha kusa da kan iyakar Estonia ya shirya sintirin tsaro na sa kai domin kawo ƙarshen hare-haren da jiragen sama maras matuƙa suke kaiwa sansanin Kresti. Ma'aikatar ta ce saboda ƙarancin jirage maras matuƙi na Kharkova, kusan ba shakka an ƙaddamar da hare-haren a Kresti daga Rasha, mai yiwuwa kuma 'yan sintirin na sa kai za su kasance wata garkuwa a cewar ma'aikatar.
To ma dalla a gaishe ka. To masu sauraro, da haka muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za mu sake dawowa da wani sabon shiri na kallabi idan Allah ya yarda. Yanzu kan a madadin Murtala Faruk Sanyin na da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri na yau, sai kuma wadda ta hada shirin ta raba da umarni Julie Leathers Gresham, sai kuma injiniyan mu na yau Al Santos. Daga nan birnin Washington DC, ni Sarfila Hashin Gumel ke cewa makasance lafiya. Assalamu alaikum.